Wingin kwato hakkin bi adama human right ko duwar da lom bangaren kasar jamhuriyar Kamaru suna da wani babban taron su domin ganin irin ayyukan da suka gabatar na shekara 2015 da ma wanda za gabatar nan gaba na shekara 2019 a gudanar da taron ne a wani birnin kasar Yaounde an da taron da ya karkata hankalin sa kan yadda gwamnatin kasar ke gudanar da harkokin ta tsakanin ta da al'umman kasar musamman ma wajen samarwa al'umman kasar abubuwan more rayuwa kasancewan wannan hakki ne da ya rataya a wuyan gwamnati musamman kan sha'anin ilimi, wutar lantarki, noma da kiwo, ruwa mai tsafta, kiwon lafiya, da ma yanda ake gudanar da sha'anin shari'a a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Maganar tsaro ma ba bashi a baya ba, kasancewar ƙasar tana fama da ƴan ta'addan Boko Haram a can arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, da ma yanda ƙasar ta bari ake faɗin albarkacin baki na ƴan jaridu kuma ne ma labarai. Taron da yi an gudanar ne ƙarƙashin Prime Minister na ƙasar ta Kamaru kuma shugaban gwamnatin ƙasar Philemon Yang cikin jawabinsa ya ce
Nous campons à souscrire à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Kasar Kamaru ta shiga kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ne domin ta saka sharuɗan kare haƙƙin ɗan adam. Wannan ne ma yasa muka kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Cameroon, sannan muka kafa hukumar mai zaman kanta na kwatowa bil'adam ƴancin sa da ma kungiyar ƴan jaridu na CNC, sannan mun sanya kungiya mai sa idanu kan irin yadda ake gudanar da sha'anin kuɗin gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da ma hukuma na hana cin hanci da karɓar rashawa musamman ma a guraben ayyukan gwamnati. Sannan maganar shari'a ma ba bashi a baya ba, mun sa hukuma mai sanya idanu a wannan bangaren kafin mu yi tunani na kirkiro waɗansu. Wannan jawabi dai shugaban gwamnatin ya yi shi ne a gaban makarabin gwamnati da jakadun ƙasashe daban-daban da ma ƙungiyoyi na fararen hula. Shi ma ministan shari'a na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya ce kasar Kamaru tana mutunta haƙƙi ko ƴancin bil'adama musamman ta bangaren shari'a, kuma yace yana kokari matuƙa gaya ya ga cewa ya mika ayyukansa na wanda yayi na shekara 2014 zuwa 2015 ga kungiyar kwato ƴancin bil'adama Human Rights. Wannan ne ma yasa na tambayi waɗansu jama'a ko ya suke ganin cewa gwamnatin kasar ta Kamaru tana ba su haƙƙin su kuwa.
Les droits au Cameroun au niveau textuel sont visibles et consacrés.
Haƙƙin ɗan adam dai a fili za a ce ana yi, amma aikaci ba aiwatarwa kamar yadda ya dace. Wata kuma ta ce
Les droits de l'homme sont respectés au Cameroun.
Haƙƙin ɗan adam dai gwamnatin ƙasar Kamaru tana kokari, amma ta bangaren shari'a da saurari na aka ba. Kuma ta ce yawancin ƴan ƙasar ta Kamaru ba su da labarin haƙƙin bil'adama musamman ma waɗanda suke zaune a karkara ko can cikin ƙauyuka. Suka ba su san menene kungiyar kwato ƴancin bil'adama ba. Ga dukkan alamu dai wannan lamari yana buƙatar ilmantarwa musamman ma ta kafafen watsa labarai, walau gidan radio ko gidan talabijin da ma kafafen watsa labarai na zamani. Idan har gwamnatin ƙasar na buƙatar kowa ya san haƙƙinsa domin su cika shirudan ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.